bisa tara kasa fudu go masha uku dabulo
daria kina da shawaya.
Yashiga, 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 Yashiga,
Bude,
Bude,
Kule,
Kule,
Bagobiri, Shigatiki,
Kafada, Fitatiki, eh, Daga Musa Kubewa, Yakare, the Tubewa. Maza munya chakewa kede bani abin dadi mande gani sakan nan golo kante shotu na guda shede kin farke kede kake damu yari ya zaki warke mangoro na ya nuna zoki kante wayin kai mu yayi dauda za ta wanke
fata 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 tu 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 fata.
Yashiga, 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 ki sok
baby na karibi ki sunguna kokin tafi kin barni kin tuna naman ki na kone wa kan wuta na miki kara kin juya come to the pair daddy she send there matan sun cika alliance français ba invite na ba amadole au bide
she party bre
fata kai fata kai fata fata tu fata fata kai fata kai fata kai fata tu fata fata kai fata kai fata fata tu fata fata
Yashiga, 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 Yashiga,
Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga, Yashiga,